Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana ga wannan safiyar Juma'a babbar rana 28 ga watan Yulin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci. Babaya ko makiri ne tare da Mahmud Lalo. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To babaya ku barkar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili bayan da sabon daraktan yada labaran fadar ya cicciki waɗanda yake zargi da kurmata bayanan sirrin gwamnatin Trump. Yan sandan Isra'ila da Falastina sun masu ibada sun yi arangama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin Jerusalem. Sannan yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi akan Rasha da Iran da Koriya ta Arewa sai dai akwai alamu da ke nuna cewa da kyar shugaban Trump ya saka hannu akan wannan kudurin doka.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wata babban kotun Oshogbo a jihar Osun ta yanke hukuncin kisa akan wani mutumi da ya sata naira 3,420. To koya mutane ke ganin wannan al'amarin.
Akwai wanda suka sata miliyoyi ko trillion ma ba yi masu komai ba amma kuma wanda ya sata 3,420 a ce a hangin shi wannan bai dace ba
a jihar Niger kuma wato wakilan majalisar dokokin jihar ce suka yi watsi da tantance waɗansu mutane wanda gwamnatin jihar Abubakar Bello ya aika da sunayen su don amsu a tantance su ya nada su mukamman mataimaka
masu baiwa gwamna shawara yanzu nan muna da kimanin kusan 15 to inda an amince da guda uku dinnan kaga ana da kusan 18 wai kaga ba karamin nauyi bane
to bayan haka ma muna dauke da shirin lafiya uwar jiki da Juma'a Ali za ta gabatar amma duk sai bayan shan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum Barakar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito bayyana jama'a yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai Anthony Scaramucci ya fara ciccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba Trump inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tinkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta White House Scaramucci ya ciccaki shugaban ma'aikatan fadar ta White House Ryan Freibus da kuma shugaban tsara dabaru Steve Bannon inda ya yi amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yi da jaridar The New Yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa a shafinta na yanar gizo a jiya Alhamis. Scaramucci wanda hamshakin mai kuɗi ne da ya taɓa aikin banki a yankin harhajar kasuwanci na Wall Street wanda kuma ɗan gani kashenin shugaba Trump ne ya fara ciccakar Freibus ne wanda yake zargi da kurmata bayanan sirrin da aka tattauna a tarukan fadar ta White House. Freibus wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar Republican na da alaka ta kudda-kudda gaggan 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka. Kuma jigo ne a cikin jami'an gwamnatin ta Trump a wata hira da suka yi ta wayar tarho Scaramucci ya faɗa wa wakilin jaridar ta The New Yorker a Washington cewa Ryan Freibus wato dan abukazan ne wanda a koda yaushe yake fama da matsalolin nan da mutum yake tunani wasu na kokarin su cutar da shi
Yan sandan Isra'ila da Falastinawa masu ibada sun yi arangama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin na Jerusalem bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na karshe da ta saka na dasa wasu na'urorin daukan hoto a farkon watan nan Falastinawa sun yi ta jifan yan sandan Isra'ila da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaki mai sa hawaye da harsashen roba a kofar wurin ibadar A cewar kungiyar Falastinawa ta Red Crescent mai bada agajin gaggawa akalla Falastinawa 100 suka samu raunuka a wannan arangama da aka yi ciki har da waɗanda harsashen roban ya samu kuma waɗanda aka da kuma waɗanda aka musu duka da yawa daga cikin waɗanda suka jikatan sun samu karaya ne na kashi a cewar kungiyar ta Red Crescent
Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi akan Rasha da Iran da Koriya ta Arewa wanda za a aika wa shugaba Donald Trump domin ya rattaba hannu a kai. Kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya Alhamis inda 98 suka yi na'am da shi yayin da mutum biyu suka zaɓi akasin haka. Kwana guda bayan da majalisar wakilai da dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshi a cikin wannan kuduri. Senator Bob Corker na jam'iyyar Republican ne ya bayyana wannan matsaya da aka cimma a wata sanarwa da ya fitar da yammacin Laraba, inda ya ce an samu damar cimma hakan ne bayan wata tattaunawa da aka yi da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy. Tun a baya dai ita majalisar wakilai ta amince da kudirin, inda wakilai 419 suka amince yayin da mutum uku suka nuna adawarsu da kudirin. Amma kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ce mai yiwuwa shugaba Donald Trump ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ya ƙi amincewa da sabbin takunkumin da aka kaba wa Russia da Iran da kuma Koriya ta Arewan, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisa da kuma manyan jam'iyyun ƙasar biyu. A wata hira da ya yi da CNN, sabon daraktan yaɗa labaran fadar White House Anthony Scaramucci ya ce mai yiwuwa ya saka hannu ko kuma ya ƙi amincewa da takunkumin ta hanyar amfani da ƙarfin ikonsa ta yadda zai iya cimma wata matsaya da za ta fi zafi ga ƙasar ta Rasha a maimakon takunkumin. Sai dai mai tsawatarwa a ɓangaren masu rinjaye a majalisar John Cornyn, wanda ɗan Republican ne da ke wakiltar jihar Texas, ya faɗa murya Amurka cewa yin hakan babban kuskure ne, kuma zai fi kyau idan jami'an fadar ta White House suka haɗa kai da mu domin wannan doka.
Wasu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu fitattun sanatocin 'yan jam'iyyar Republican su uku sun ce ba za su kada ƙuri'a da za ta soke wani ɓangaren dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiya na ƙasar ba, har sai sun samu tabbaci daga shugabannin majalisar cewar ba za su amince da tsarin ba kamar yadda yake. A maimakon haka sai sun amince a tattauna akan wani ingantaccen tsari da zai maye gurbin shirin kiwon lafiyar na Obamacare. A farkon makon nan sau biyu 'yan Republican da ke majalisar dattawa suka gaza soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare, wanda aka kwashe shekaru bakwai ana amfani da shi a yunkurinsa na ko ku sokin ko wato a soke dokar ta samar da tsarin baki daya, ko kuma su soke shi ya maye gurbin dokar wata daban da za a gabatar. A jiya Alhamis, 'yan jam'iyyar Republican wato sun yi yunkuri da neman ƙuri'u na samun damar amincewa da abin da 'yan jam'iyyar Republican ɗin suka kira kudiri mara auki da zai kawar da shirin kiwon lafiya mai rausa na Obamacare, wanda hakan na nufi za a kawar da sharaɗi na tsarin kiwon lafiya na Obamacare da yake tilastawa Amurkawa su yi amfani da shi ko kuma su biya tara, wanda har ila yau yake tilastawa ma'aikatu su baiwa ma'aikatansu kariya na inshorar lafiya.
A ƙarshe, Rima William na Burtaniya zai aje aikinsa na tukin jirgin sama a karo na ƙarshe. Magajin sarauta ta Burtaniya na aikin dare ne da kamfanin jiragen Anglian mai ɗaukar marasa lafiya, inda wanda ya kwashe shekaru biyu yana jigilar likitoci da ke ɗaukin gaggawa ga marasa lafiya. Yarima William, wanda ke rike da sarautar Duke of Cambridge, zai ajiye aikin tukin jirgin ne domin ya mai da hankali kan sha'anin sarauta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun birnin Oshogbo a jihar Osun a Najeriya ta yanke wa wani matashi ɗan shekaru 40 kayode a daidaiji hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon samunsa da laifin fashi da makami, inda ya kai wa wata mata hari ya sace mata 3,420. To, ko me masana shari'a suke faɗi akan wannan hukunci? Ga rahoton wakilinmu Hassan Umar Tambuwal.
Wannan hukunci ba abin mamaki ba ne, duba da doka ta Najeriya, ka san shi abin da doka ta kana daban abin da kuma ido ke kallo daban. To, don haka doka ta Najeriya abin da tana da musamman dokokin da ke wanda a nan ja ake amfani da su, kuma wanda kudin dokokin da ake amfani da su a kudancin Najeriya, duk abin da ya shafi laifi na fashi, to dama hukuncin sa kenan. Wato, shi hukuncin ba yana da akali ba ne da girman abin da aka yi fashi a kan, a shi fashi da makami shi ne ke da wannan hukunci. Saboda ta ba abu ba mati ba ne don kotu ta samu mutum da laifin shi da makami kuma ta yi masa hukunci da kita wannan ba kuma ba
barista wasu mutane suna ganin cewa akwai mutanen da nasaci miliyoyi biliyoyi kuma suna nan suna wada ka cikin jama'a ba a yanke musu wani hukuncin kisa ko rataya ba amma wannan naira 3,420 kawai na hannun wata mata da ya fashi shi an yanke masa hukuncin rataya wannan ba ka ganin cewa wannan hukuncin yayi tsanani
a'a bai tsanani ba wato ka san shi ba ta daban fashi da makami shi kuma da ba ka ci abin da ya shafi fashi da makami fashi na 401 na dokokin da suka tanadi hukunce-hukunce a kan laifuka waɗanda ake amfani da su shi ya tanadi cewa duk wanda ya yi bata ta hanyar yin amfani da barazana ko ƙarfi a kan wanda zai yi wa bata to ya aikata fashi da makami hukuncin wannan laifi kuma shi ne wanda ya zo a sashe na 402 ƙaramin sashe na 1 da 2 a ƙaramin sashe na 1 dokar nan ta tanadi cewa duk wanda ya aikata laifin fashi da makami ba zai kasa zama gidan yaro na shekara 21 ba amma sashe na 402 din farko ta sai ta tanadi cewa a duk yayin da aka yi wannan fashi da makami mako an yi amfani da baya a wato makamai waɗanda ake harba irin bindiga ko wani offensive weapon ko duk wani makami wanda yake a iya kai hari da shi ko wani abin da yake shafi wato wani sinadari wanda ka iya cutarwa da ɗan adam to a nan doka sai ta tanadi cewa lalle ma ne wato sakin layi na biyu na wannan sashe na 2,402 cewa irin wanda ya aikata wannan laifi ko ko ta yanke mashi hukuncin kiɗa.
To menene ra'ayin jama'a a game da wannan hukuncin?
Sunan Kasim Washudin. Hukunci da aka yanka ya daidai amma wajena bai daidai sosai ba saboda duk yaran nan gidan da ya ji wannan magana bai ji daɗi ba akan 3,420 a ci a ji a hangi mutum are mutu a bai dace ba.
Suna na Yemi. Tsakani da Allah wannan hukuncin ya yi tsanani kuma bai kamaci dan adam a yi mai wannan hukuncin ba akan kuɗi da basu kai ya kawo ya karya ba ana cin tara ko a sa shi dai shekaru gidan yari amma a ce hukunci a raba ya da rayuwa ta gaba ɗaya.
Suna na Tayo Wahab. Wallahi dan Allah bai kamata a yanka irin wannan hukunci ba akan 3,000 akwai wanda suka sata miliyoyi ko trillion ma ba yi masu komai ba amma kuma wanda ya sata 3,420 a ce a ji a hangin shi wannan bai dace ba wallahi Allah bai dace ba.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Alkali nura da duniya shari'a yau talauta ta kowa da takara da ta yi aji.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Majalisar Dokokin Jihar Niger ta ki amincewa da bukatar gwamnan jihar Abubakar Sani Bello na neman nada wasu sababbin masu bashi shawara guda uku wanda ya tura su zuwa Majalisar Dokoki don a tantance su. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wasu bayanai dai sun nuna cewar majalisar ta dauki wannan mataki ne domin nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe makudan kudaden nan naira miliyan 700 da miliyan 200 na Paris Club da jihar ta samu a kwanakin baya. Wannan rabul Shaibu Liman iya shine mai magana da yawun majalisar dokokin.
Duk abin da aka yi da kudin ai mu za mu zo mu sani tunda majalisa tana da matakai da za ta bi ta oversight. In aka fita yan kwamiti na majalisa suka fita za su bi dukkan ma'aikatu su ga me aka yi. Sannan advisors masu baiwa gwamna shawara yanzu nan muna da kimanin kusan 15. To inda an amince da guda uku dinnan kaga ana da kusan 18. Wai kaga ba karamin nauyi bane. To shi yasa muka ce a yanzu dai a dan saurara.
A yanzu dai yan majalisar sun ce suna cikin wani yanayi na talauci a sakamakon yadda aka dauki dogon lokaci ba tare da gwamnatin Niger ta ba su kudaden su na gudanar da ayyukan mazabu ba.
Kaga in ma wani wakili ko wani dan majalisa yana cikin matsala da mazabansa ya dai ji irin wannan bayani don ina maganan nan da yawun yan majalisa ne. Saboda haka duk mazaba wanda suke ganin dan majalisan su baya aikata wadansu abubuwa kaga sun ji bayani na halin da mu ma muke ciki.
To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ya ce ba su da labarin majalisar ta ki amincewa da bukatar gwamnan jihar na tantance masu ba da shawarar.
Har zuwa yanzu da nake magana da kai ne sakataren gwamnati kuma har zuwa yanzu ba wani rubutu irin haka da ya zo gurina kuma ba wanda ya kira ni daga majalisa ya ce ba su tantance ba.
Akan maganar kudaden Paris Club kuwa sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ga abin da yake cewa
to zancen kudaden Paris Club kasan wannan ba hurumi na bane
to me za ku ce game da korafin su na cewa kudaden su na gudanar da ayyukan raya kasa ba ku ba su ba kuma ba su ji wani labari
to wannan ma kasan kamar na faɗa sha'ani da ya shafi kudi zuwa majalisa baya bin ta ainihin office din sakataren gwamnati so bazan iya bada bayani ba
A yanzu dai tawagar gwamnatin jihar Niger ta yi kasar Amurka inda ake sauraron dawowar su domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin bangaren gwamnatin da kuma majalisar dokokin jihar Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kuma dalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari yanzu kuma karfe 1:15 na dare ga shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya a uwar jiki assalamu alaikum Jama'a Lice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin ga ni ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
To zamu fara yau da wasikar Bala na yashi unguwar ko ina ne a can dai ga Tamudana bangar suna unguwar sosai amma kamar lakwaje ne dai ta yace wai shin akwai illa shan magani da ruwan sanyi ne
a ba ni illa shan magani da ruwan sanyi hajiya
to tambaya Nabi kuma yace wai idan mutun ya sha magani ba tare da ya ci abinci ba akwai abin da zai faru akwai cutar da za ta mai
to akwai dan magunguna da ya kamata mu rinka mu ci abinci kafin mu sha su to irin waɗannan akwai inda za a ce ka ci abinci kafin ka sha maganin nan abin da ke faruwa da irin magunguna in baka ci abinci ba suna iya bata cikin ka
to iya kan abin da kawai za su yi kenan
ba wani illa suna iya kawo gamban ciki ma waɗansu in baka yi sa'a ba
to
saboda kishi yasa akan so ka ci abinci don ya kare cikin naka in ka sha maganin akwai wasu magungunan ba kowane magani ne dole ka sha da sai ka ci abinci kake sha amma in ka sha magani ka tambaya kamata ka ci abinci ko kada ka ci abinci da shi amma yawanci wanda aka ce ka ci abinci ne dole ka ci abinci kafin ka sha su
to a galibi ma likitoci sukan shawarci mutum abin da zai yi ko
eh yawanci sukan shawarci mutum yawanci irin magunguna kamar na ciwon jiki da ko tsamin jiki da sauransu yau irin waɗannan dole sai ka ci abinci
to likita tunda ana batun wannan batu ne
Eh
ya kuma yi tambaya game da batun ko shan magani da ruwan sanyi yana iya jawo illa to likita akwai naga wasu sukan sha magani da Coca-Cola ko Fanta ko wannan baya illa
bai kamata mu dinga shan magani da Coca-Cola ko su irin auɗaukin sa abin da yasa duk magungunan nan akwai abin da ke cikin su akan kira shi carbonation abin da ke sa rinka kamar kumfa-kumfa din nan
wato kamar su Coca-Cola din
wannan carbonation ke kawo wannan to bai kamata kana shan magani da irin carbonate abubuwan da ke da wannan irin kabo iskan nan ba bai kamata ba shi da kyau
to me zai faru in mutum ya dinga yi
to duk wani lokaci kin san wannan shi iska kabo din wannan lokaci yana canza ya zama wani abu kamar irin acid haka to wani lokaci yana iya waɗansu wani lokaci yana irin waɗannan na iya ma irin rage ƙarfin maganin wani lokaci amma ba duk magunguna saboda haka indai abin da yasa ake ce kawai ka sha maganinka da ruwa kawai kada ka sha da wani Coca-Cola ko
don wasu kuma in Coca-Cola na hannunsu ko shayi ne sai kawai kaga an sa magani a baki an haɗe
mutum bai ya kamata kawai mutum ya sha magani da ruwa kawai ya fi amfani
To ka san kullun akan ce dama idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira
gaskiya ne hajiya
to likita malam Bala na yashi daga unguwar yashi can lakwaja
to
ya sake yin wata tambaya
to
yace wai duk lokacin da ya baccin rana sai ya ji jikin shi ya mutu kamar yana da ciwon malaria zazzabin cizon sauro me ke sa haka
to yawanci inda mutum ya huta bai kamata in ya tashi rinka jin kasala ba.
Akwai matsala.
Akwai matsala. Inda yana ji wannan ya kamata a je a duba shi sosai haji amma bai kamata ayin ya dan huta ma ya kamata in ya tashi rinka jin garau.
Maimakon ya ji kaman yana zazzabin malaria.
Kaman yana zazzabin malaria. Ya je a duba kile ma kile yana da zazzabin amma dole a je a duba.
Kaman da yanda ya mana bayani in ya je gun likitan shi ya mishi bayani haka.
Ya mishi bayani yanda ya mana za a bincika kuma akai sa da ya taimakansa.
To ina fatan Malam Bala ne ya shi yana kusa kuma ya ji wannan amsar da ka bashi. Allah kuma ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajal Duwacan karamar hukumar Denge Shuni jihar Sokoto. Yace wai gaskiya ne ciwon makogoro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa kuma wai gaskiya ne makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ka bashi an sa ka fahimci abin da yake nufi
yace me ya tambara da wadata
wai cikin makogoro
to
a cikin makogoron mutum akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa.
A to wannan dai ba wannan ba
champi ne
wannan kaman champi ne hajiya.
To tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani?
A wannan duk champi ne hajiya.
To ina fatan Malam Lirwano Fajatu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da wato ansa da ka bashi. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja.
To
shi yana son ya san abin da ke kawo kyasfi ne.
Abin da ke kawo kyasfi, kyasfi ai abin da ake kira kumburin fata cikin dan adam ne.
To
wanda ake kira inflammation na fata.
Eh
wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatan suke kawo wannan. To shine ke sa wannan shi ke sa shi kaga yanda yake ya taƙaiƙayi.
To
abin da ke kawo shi kenan.
Akwai magani ko?
Eh yeah, wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da kyasfi ya kamata ya rinka shafa mai yanda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai rage yawan kankanin da zafin sa amma akwai mai da ake bayarwa wanda zai iya warkar da mutum akai sa'a kwarai daga
ana gado
a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya.
To kazanta na da alaka da cutar?
Kazanta yana ƙara tsananin sa.
To
amma kuma dai mutum na da kyasfi zai kamata kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa.
To Allah ya sauke.
Amin amin hajiya.
To sai kuma wasiƙar Malam Usman Maniya a can namba 7 Janya Adamu akwatin gidan waya 5519 a can Ikeja Lagos.
To
shi kuma yace wai yana so ne ka mishi bayanin akan shin wani irin abinci ne ke bada ruwan jiki kuma wani iri ne ke bada jini. Ka fahimci tambayar?
Eh na fahimta.
To
ai a cikin jikin dan Adam ba bambanci hajiya.
To
domin ai wurin 7/10 ko 8/10 jikin dan Adam ai ruwa ne.
To saboda haka ba abincin da yake ba a jikin ruwa kenan.
Eh to shi yasa duk jinin ma yawancin shi ruwa ne hajiya. Eh no jinin. To shi yasa yawanci ai akan so mutum ya rinka shan abinda ke ƙara mutum ruwa shine mutum dole ya rinka shan ruwa sosai.
To
yasa ake so mutum ya sha kaman kofi 7-8 a rana.
To
na ruwa. Eh to in kana shan wannan to bayan wannan kuma akwai abubuwan da ke gina shi jinin cikin jikin dan Adam abubuwan da muke ci
kayan abinci kenan
kayan abinci suke gina jinin sosai amma ƙara ruwan jikin mutum in dai kana shan ruwa kuma abubuwan da ke da ruwa wadansu abubuwan da muke ci ai da yawanci suna da ruwa an ka sha kaman su abarba ne su lemun zaki
da har da su kaman kankana haka
eh kankana duk suna da ruwa.
To
eh saboda haka duk abin da muke ci akwai ruwa a ciki ma ai.
To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Usman. To sai kuma wasiƙar Lami matar General Secretary Muhammad Ahmed Usman a Tungan Makeri akwatin gidan waya 95 a can kagara jihar Niger. To
an state din mu ne yau.
Eh tace wai me yasa ne idan mace mai shayar da jariri nonon take kumbura wai su sutu sutu idan jaririnta yana zazzabi?
Eh to abin da ke hawa kin san yawanci in yana na da zazzabi bai shan nonon sosai.
To
kuma kowane lokaci nonon na saukowa ne domin yanda Allah halitta Allah yake shi da in dai majigma da tana ta cike kafin ta haihu ai sai ga nonon ya soma
girma
duban da Allah yayi akwai wani abu da ake yake ta kokolwa kuma ta yanda ke binta jikin dan adam yadda lokacin sai nonon ya rinka sauka to kowa lokaci yaro yana aka haifi yaron to nonon nan in bai sha sosai nonon na ta saukowa
wato ruwan nonon na karuwa kenan
eh yana karuwa to kaman nan ma wani lokaci in wannan ya faru ai akwai wani kaman pompo dake diban nonon a nan kasashen
wato sai ta je ta rage ruwan nonon
rage wan shi eh
to shi yasa kenan sai aga kaman nonon ya kumbura
eh kaman ya kumbura eh to in dai wannan in dai tana da wannan ya kamata amfani da irin wannan zai rage girman kuma yaro in ya ji so ma sauki so ma shan nono wannan kumburin zai sai da in koda yaro na shan hadda haka nono na da kumburi to ya kamata ya saurace ji wannan likita
akwai lalura ila akwai cuta kenan
eh akwai lalura kuma
aka je aka duba cikin ifon Allah za a bata
magani eh haka yasa za a gane abin da ke faruwa
ba dai sankara bane ko
ba sankara bane wannan lokacin
to ina fatan malama Lami tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata to ita kuma Rakiya matar shugaba Adamu dan Dilimi akwatin gidan waya 756 Bukurtan Jos Jihar Plateau
to
tace wani lokaci idan ta zauna in ta tashi tsaye sai ta rika jin jiri to wai shin take son ta sani karancin jini ne yake sa ta jirin nan ko kuma menene ke damunta
to akwai dan su mutane ba karancin jini bane akwai dan su yanda Allah ya dan adam in ka tashi ki san yanda jinin mutum yake yanda yake bugawa to in ka tashi to yanda akwai wani abu da na halitta dake gyara yanda jinin yake yanda jinin ka yanda karfin shi yake yanda yake komai daidai yake amma akwai dan su mutane in suka canza din jinin bai bugawa yanda ya kamata sai ga mutum ne ya so mujin jiri dole ya zauna to in dai wannan na faruwa abinda za ta yi in dai za ta tashi kada ta tashi gabaki da chap ta tashi in tana kwance ta zauna tukunna
wato ta tashi a hankali
a hankali in ta tashi ta zauna ta dan tsaya kada sai su ta miƙe to in dai wannan yawanci komai kan yi daidai amma akwai wasu mutane ko da komai suka yi in suka tashi za ka suna ganin jiri to wannan akwai magani da za a ba su wanda zai rage zai gyara karfin jinin yanda zai tsaya sosai
yanda ba za ta dan ta tashi din ba za ta rika jin jiri ba
amma yawanci in dai mutum ya wannan ya tashi kamar yawanci wadansu mutane suka tashi da safe da sun tashi tsab gabaki dai sai su rika jin jiri amma suka tashi suka zauna a gefen gado kamar sai dan minti kadan sannan sai su tashi gabaki da to wannan yawancin su ba abin da ke damun su in sai haka
to yana taimakawa
ke yana taimaka musu kwarai da gaske haka
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla yanzu kuma labarai a takaice ne zamu gabatar muku
barkar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai Anthony Scaramucci ya fara ciccikar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba Trump inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta White House Scaramucci ya ciki shugaban ma'aikatan fada ta White House Ryan Priebus da kuma shugaban tsara dabaru Steve Bannon inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da jaridar The New Yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa a shafinta na yanar gizo a jiya Alhamis. Yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa masu ibada sun yi arangama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin Jerusalem bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta saka na dasa wasu na'urorin ɗaukar hoto a farkon watan nan. Falasɗinawa sun yi ta jifan 'yan sandan Isra'ila da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba a ƙofar wurin ibadar. A cewar ƙungiyar Falasɗina ta Red Crescent mai ba da agajin gaggawa aƙalla Falasɗina 100 suka samu raunuka a wannan arangama ciki har da waɗanda harsashen roba ya samu ko kuma waɗanda aka musu duka. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani kujiri da ya kakaba sabbin takunkumi akan Rasha da Iran da Koriya ta Arewa wanda za a aika wa shugaba Donald Trump domin ya rattaba hannu a kai. kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya Alhamis, inda 98 suka yi na'am da shi, yayin da mutum biyu suka zabi akasin hakan kwana guda bayan da majalisar wakilai dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshe a cikin wannan kuduri. Wasu fitattun sanatoci ɗan jami'ar Republican har ila yau su uku sun ce ba za su kada ƙuri'a da za ta soke wani bangaren dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar ƙasar ba na Obamacare kenan.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai da hantsi za ku ji mu da wasu shirye-shirye, amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya zuwa ga mutanen Yalwa na birnin Kumasi, Ghana, da rasuwan babanmu Tari a wannan mako. Allah ji kansa ya ba iyalansa haƙuri, musamman ma mai ɗakinsa Mazara da hakimin Yalwa Alhaji Sa'alu Maso Kano. Yanzu a madadin Ladan, a madadin Mahmud Lalo da wanda ya shirya ba da umurni Malam Sidi, Baba Yakubu Makirini ke sallama da ku da wannan safiyar. Sai da hantsi.